masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
Like Gwanda, me I'm on the fast lane, sorta like I'm Honda. Google this verse, it can never be blunder. Nene, little girl, Kung Fu Panda. I was born with the crowd, Kamanza Kara. No shaker, Kajika, Mar Block, Inchi Tara. Nene, man of the house, Bana Bara. Wallahi, Natimaka, Baba Bana Bara, Bara. A lamba da ni kan banna ta lamba dan banna fada abinda banna aikata ko kadan ya ubangiji kai ne mai rinduna har ban nake da baiti kamar an yi ne da bandiga na shigo kai tsagarin Lagos na zo a nuna musu swat ba eh wannan swat din tana zuwa a seven bike bigger than gigabyte giving this mic the biggest thing let me speak but I think it's sour samia my life is adventurous like chronicles nania I'm in the project of product slipping some bangy up Baba Nike by the Tuzu Nina Jake, I'm inside ya.
Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka da fatar an waye gari lafiya no goma an tashi lafiya
lafiya kalau alheri ya wurin naiku
lafiya lau ya sanyi ya zafi yanayi ya hadu
ga duk ya hadu ya bar mutane da mura
yau a ta ai sanyi gobe ai da na ganka kana mura nace kai inci 6-6
Allah
kai nesa da nesa da ni
ko kike tura ni kwadan jaba
ana ma magana sai ana ma magana
kwadan jaba dai hajiya
kasan tunda korona ta zo ba a so a ga mutun ya atishawa ba a so a ji shi yana mura ba a so kai sai ka zama wani abun gudu
Allah dai ya sauke
Abin su ba amin. Allah ya ba mu lafiya.
Amin su ma amin.
To baba kamar yadda muka saba za mu bude wannan zango da sada zumunci. Bari mu fara da mika gaisuwar fata alheri da sada zumunci da barka haihuwa ga ambassador Dr. Sam Jimba wanda ya bikin cika shekara ƙarshen wannan mako. Allah ya ba da shi da Mamun Lalo. Da sauran waɗanda da muka sani ba
da ba mu sani ba duka
ba mu suka sani da ba mu sani ba da ba za mu iya ambato ba sabili da yawan su kullun ana haihuwa kullun ana mutuwa kullun ana cika shekaru ba
gaskiya
to Allah ƙara mana lafiya da
wancin rai
yawwa da tsawon rai
amin amin
yawwa to bari mu kuma tafi jihar Yobe inda muka samu wannan wasikar gayyata ai baba abin da yasa mana dauko wannan musamman shine an yi ba sabon ba
kuma
na san in za a aure akan yi bukin sallama amarya ba
eh
aha to akan yi dan wata liyafa to wannan auren da gayyata aure ce amma angon kawai aka ambato
ho dan neman ci ya za a yi haka
a ko shi zai aure kan shi zai wasa ne
ya aka yi haka
ai ko Allah ya ku fara da wannan gayyata daga hannun iyalan Muhammad Musa aka ce ana gayyatan mu baba kai ma ana gayyata ka zuwa
daurin
auren
a can Yobe
auren dan su Zangina Muhammad
to
eh wanda za a yi a ranar Asabar dinnan da karfe 9 na safe za kuma yi ne a yafa a yafe karshen kwalta layin ba Kasim a cikin garin Maiduguri amma kamar yadda nace
a Maiduguri ne ke
a Maiduguri ne kai za a yi shi ba jihar Yobe ba a Maiduguri za a yi a jihar Borno kenan ba to sai dai angwani aka fada ba san ko da waye za a daura mashi aure ba
ko Allah ko kila ana takara akan ta ne bai son ya
aji da kar wani ya wufe riga shi
ya riga shi kai wa gidan amarya
to amaryar Zangina Allah ya sa an yi adace Allah da zaman lafiya da hakurin zaman
gaskiya fa kin bata suna matar Zangina
ai shikenan kuwa
haka
to sai kuma wannan na gidanmu aure ne za a yi tsakanin iyalan engineer da Mrs. Godwin Adebayo da kuma elder da Mrs. Haruna Danjuma shi Haruna Danjuma wanmu ne
Allah sarki
ehe to za a yi wannan auren ne tsakanin ƴaƴansu Captain David Olawale Adebayo da kuma Miss Fatima Haruna za a yi da ƙarfe 10 na safe ranar 17 ga watan 12 akwai dan sauran lokaci to Allah ya kai mu wannan ranar Allah kuma ya sa an adace
shi amin summa amin to ni kuma bari mika wannan gaisuwar ta murna ga iyalan Alhaji Yusuf Bemi daga wato Bemi Biyu da Honorable Muhammad Abba Jajire wanda aka daura auren ƴaƴansu Mika Ilo Yusuf Bemi da aka fi sani da Miko da Fatima Abba Jajire Zara'u jiya Juma'a kenan aka daura auren to amma yau Asabar din nan din Allah ya za a yi budan kai kuma a shirya a hada da liyafa a gidan angon kenan kusa da barikin soji a Biyu to Allah ba da ikon zuwa wannan liyafa to sai kuma wannan gaisuwan taya murna zuwa ga Farfesa Alhaji Atahiru Jega wato
tsohon shugaban hukumar zabe kenan
hukumar zabe ta INEC da mai dakin sa na auren dan su wanda aka yi a makon da ya gabata kenan kin san kuma daga ina wannan gaisuwar ta fito
daga ina ta fito
daga Accra
can
Accra kasar Ghana wanda ta fito daga wurin Alhaji Tanko Ibrahim Ali Sarkin Kado a birnin Accra kenan
kila ya halarci bikin
ko ma dai bai halarci ba na san shi ma na gaban goshi ne a wurin auren
wato ana godiya Allah ƙara zumunci
amin summa amin
to baba bari kuma mu tafi babin waɗannan gaishe-gaishe sakonni da muka samu a hanyar sadarwar internet ta email wannan wasiƙa ta fito ne daga hannun Muhammad Ahmed Usman Tungan Makeri a jihar Niger yace yana so a miƙa mishi gaisuwar fata alheri da sada zumunci ga mai girma ciyaman na ƙaramar hukumar Rafi Kagara Alhaji Ismail Musa dan Modibo agogo sarkin aiki to agogo sarkin aiki sai Sani Muhammad Tindo da Lawal Hambali MK dan Silva Sokoto sai Yakubu Makeri tashar keji Benin ba dai kai ba an cire baban saboda haka
to yana dai ya zama baba shike da ya hadu
an dora ba ne ba na gwamnati bugada ba
yawa
to sai Nuhu mai wanki da guga ta Sharkeji da sakatare Yusuf Miro Kagara da Dr. Danlami Joja Kagara sai Lawal Nawa Audu Batir Kagara da Mudasir Muhammad Tafawa Balewa da Alhaji Muktar Mai Shago da Wakin Basa sai Garba Sabiola Gashuwa da Jamilu Musa Sabon Layi da Hamisu Mai Injin Gidigori da Muhammadu Dan Malam Kusharki sai Abubakar mai turare Kusharki da Alhaji Sule mai bidiyo Tumburku Bena jihar Kebbi yace daga ƙarshe na gaida matansa Lami da Habiba da yaransu Khadija Muktar Jafar da Umma Salma a garin Tungan Makeri to da fata an tashi lafiya sai wannan wasiƙa da ta fito daga hannun Jafaru Wada mawashi kakakin ƙungiyar muryar jama'a wanda yake gaida Haruna Muhammad shugaban kungiyar muryar jama'a da Aminu Isa Riga da Rabi'u mai gari sabuwar kasuwar Katsina sai Kabir Wada mawashi da injiniya Alhaji Bilyamin Muhammad Albaba Famamet sakatare a ma'aikatar ayyuka ta jihar Katsina da Alhaji Shafi'u ba dawaki Inono sai Honorable Bello Bello da Mari da Alhaji Hassan Kabir Usman sarkin dawakin tsakar gida tofa akwai sunayen sa dauka
akwai mukamai
yawa sai Umar Sani Audi Katsina da Maryam Kasim Abubakar Iya da ke Goruba Road Katsina da fatar an tashi lafiya
to madalla niko hannuna yau ba ga shigashin da yawa har yau da gaisuwa ce ta fito daga Alhaji Tanko Ibrahim Ali Sarkin Kado a birnin Accra yace ina mika dubin gaisuwa zuwa ga mai alfarma mai girma Sarkin Musulmi Sultan Alhaji Sa'ad Abubakar na uku da Alhaji Bala Abubakar sai kuma Alhaji Audu gidan mai Dabino da matarsa Hajiya Amina Halifa na gidan Alhaji Sidi Mamma a Sarkawa da kuma Honorable Alhaji Dalhadu Sidi Mamma a Sarkawa da duk iyalan marigayi Alhaji Sidi Mamma a Sarkawa a Sokoto da kuma sarkin Sharifai a Kano da kuma zuri'an Alhaji Sidi Baba Zaurin Kantudu Kano da kuma Alhaji Sidi Hamidu Ali. Yace a ƙarshe yana gaida yayansa Hajiya Sa'adatu Alhaji Adamu da Alhaji Adamu Aliyu da Honrabo Muktar Shagari da kuma Asama'u Shehu Shagari dukkaninsu a Sokoto da fatan sun tashi lafiya.
To baba, kamar yadda muke faɗa kullun, komai kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa sabili da aka bari mu dire da waɗannan gaishe-gaishe. Wannan ta farko ta fito daga hannun Alhaji Umar Forever Gashuwa da ke neman a miƙa gaisuwar sada zumuncin sa ga Muhammad Ibrahim Maiduguri da Buba Mai Goro Gashuwa da Adam A Adam Gashuwa, sai Garba na Kwalo a Jaura da Shugaba Sani Guzumbana da Bakari Dan Fulani Gusma, sai Usman Dangote Karasuwa da Badamasi Aliyu Rijiyar Lemo Kano da dukkan ma'aikatan VOA Hausa baki daya. To muna godiya madadin shugaban sashen Hausa. Sai wannan wasiƙa ta ƙarshe da zamu karanto a yau da ta fito daga hannun Lawal Girgir, magajin garin Girgir jihar Jobin tarayyar Najeriya, yake ce yana miƙa gaisuwa ga masu gabatar da wannan shirin. Baba, muna godiya. Sai kuma Sa'idu Abdullahi da Maturu da Aminu Adamu Malam Maduri da Baba Gana Alhaji da Abuwa Nguru da Alhaji Gamborin Gim Gashuwa da Sama'ila Alhaji Imamu Mai Kayan Miya Gashuwa da Audu na Yalwa Mai Abokan Rani Sambauna da Alhaji Gambo Mai Cita Kasuwar Fataskum da Suleiman Adamu Tandari Fataskum da Shugaba Laraba Diba Mai Abinci Fataskum. Da fatar an waye gari lafiya.
Zatu mana fanfan madara, baba haka suka taya mana. Zatu mana hanyoyi iri-iri, haka suka taya mana. Ife da lai-lai su mabba politiza, jama gana, jama jira, jima yana, kuwa yana. Suka mani fula, muka zabe su ma yanzu suke so mu wula. To wallahi Allah ya fitika fula, suka kula suka jo da nema a suke mu kama mura. Cause of living is high, babu cikin na babu babu sannan sarki baka nazar a fitila. To ga yara suna kuka ba abinci babu tsira, kula yau mai suna mutuwa da tututtuka ina tututtuka ina 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 fatakila. Muna mana suke da wayon dilla tutta dilla tutta dilla. Props in the pulpit, they get moving like a breeze, and I hope you got a trade, nigga. It's such a big achievement to run away to overseas, and I hope you got my tweed. Kuma bisi dala dala ba abinci ga ciki kamar addinka da masalla, amma nan mu take cika mamas ba'u da wasila. Allah ne yake mu tsira ya basu batan basira. Kidi 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 wallahi tallaki buga mu suke kamar manzi. Mu gyara gaba saboda gaba don a ci gaba. Say the truth for the time, say the truth for the time. Ah wait, that's a man of pump pump madara, baba ga suka gawara. Wait, that's a man of hanyoyin sinari, suka gawara. If it lie like some of our politicians.
Yauwa, kamar yadda muka alkawarta cewa yau zamu dire da wannan hira da abokiyar aikin mu wakilin mu Baraka Bashir tayi mana da wannan abokin sana'arka.
Gaskiya.
Yana
ko ina.
Yauwa,
to tun bayan hira da muka yi da kai a kwanakin baya kawo yanzu, menene wani sabon abu da ya faru a rayuwanka?
Abubuwan sun yi sun yi yawa, kuma yanzu aiki da ke yi akan album dina, kuma zan drop in single din very soon. Ko wani single ɗaya da nake yi shi da nake so na drop, kuma shi ma zai so ka very soon. In dai harka ta waka ne, at least zan ce alhamdulillah akwai abubuwa da yana suka faru.
A burukanka da ka faɗa a wancan lokaci, yanzu shin an cimma rabin burukan da aka sa a da?
Kin san abu dai ke za a ce eh an yi an ci, ko ba haka ba? A macin gan mu mutane ne, mu kuma ban mu satisfied da abin da muke da shi. Nema muke, kin gane? Nema muke, nema muke. Ko yanzu idan kika tambaye mutum mai biliyan da account din shi, zai gaya miki yana kan nema. Saboda da mu kuɗin yana zuwa, damuwoyi daban suke zuwa, duk za ka fuskanci kalubale daban-daban ta fannin rayuwa da kuma fannin ko'ina kawai.
To yanzu a kawo sauyi a harka ta waka, musamman ku yan hip hop, kamar yadda ka ce su yan nanaye sai su yi wakan biki ko wani suna sai a yi musu kyauta ta ban mamaki. Yanzu a ku kawo, me kake gani ya kamata a yi da za a kawo sauyi kuma masu hip hop ku dinga samun irin wannan tagomashin?
To ai abin shi ne ba yanda za a yi, saboda kin ga abu da yake da kuma a ce idan ka ga dama ka yi waka, kai kana hip hop kai wakan aure ko wani abu, sai ki gani yana da wuya ma sai a kira ka.
ana kun yan hip hop suna wakan aure
suna yi mana sosai ma sosai suna yi kiji ga kin gani ba kike san ko daya ba eh eh amma yanzu sai ni ga miki suna yi sosai
eh
amma baraki daya baraki ji ba saboda already akwai dan stereotype da aka sawa eh anybody da yake rap sai mu tuke ga wadin da wallahi wannan ma dan iska ba wajin da suke wakokin iskanci kuma irin kika duba ita in ma nana yan ma lyrics da ake yi dan ma daban yake da na hip hop hip hop din ma is a conscious music shi ma irin kika daya kika ji ba wani maganar iskanci a ciki amma wani nana yan kika ji ma dole zaki ji wani magungunan da like bai kamata a ciki ba mun jin gani abinda da ya zama cewa al'ada ne gargajiya ne ko ba haka ba abinda Bahaushe yake wannan kawar yaran su ne kamar me yake kira kamar al'adan su ne ya kamata a sawo yanan kayan a yi shi kuma dole a worship din shi kuma shi aka fara ji eh shi aka fara ji nana ya aka fara ji so dole ya kamata a ce ya karba accolade din da ya deserve
a waƙoƙin ka wani irin sakonni ka fi isarwa
ni abin da nake conscious music ne magana nake abun gwamnati yadda suke da mutane yadda suke ba mu suke mana suke jujjuya mu kamar masa idan sun faɗa wannan abin sai ka ga kawai mu kama su sai su juye su zama wani abu daban kuma nake ma mutane magana akan tarbiya abubuwan da ke faruwa yanzu da yadda yake da yadda yake yanzu so basically ni dan kawai taba conscious music nake dai gaya musu ga abin da ya kamata a yi ga yadda ya kamata a yi idan muke muna son cin gaba saboda a yi ara yau saboda gobe
shi ne a tun da ka fara waƙar ka taɓa tsintan kanka a cikin wani mawuyacin hali misali kai wata waƙar da za ta jawo cece-kuce a gari ko gwamnati har dai ka ji damuwa
a ban taɓa wanda ma na yi kawai wannan bulan da na yi ya kai wani ma lokacin da ma wasu ma a cikin gwamnati ma invite na su ke na zo ma na perform din so shi ba bai mun damuwa ba ban samu damuwa ciki ba
to yanzu menene burinka a nan da yan shekaru kadan
ni dai yanzu dai na dan diversify ina wasu businesses a gefe kuma nan inda a cikin music album nake so ne na dan cire wani album kawai daga nan da wasu dan shekaru ga inda Allah ya yi
kafin rufe mana wani shawara zaka ba matasa musamman waɗanda suke cikin masana'antar waka
abin da zai zan ba su cikin san wani su dai suna dai duba idan suka shiga wannan waka a cikin minti uku za su yi kuɗi a ciki za su bulo za su ne za su abin da da yawa akwai kuɗi kashe kuɗi a nan za ka yi wannan amma su yi sani cewa komai a rayuwa dole ka fuskanci wasu kalubale dole ka fuskanci so ya zama kawai kamar process din ne kawai ka dis duba cewa idan ba su kai inda su ya kamata ba ya zama musu frustrated kuma su dinga din depressed or something amma su dai gane cewa komai a lokaci komai a duniya a lokaci ne idan lokacin bai kai ba bai ba amma kuma a bar shan wiwi a bar shan kwaya a bar shan giya
to baba nan za mu yi sallama da bakon naka nan abokinka na rap
kware kuwa ai mun muna koyi
ta kuma mako mai zuwa idan Allah ya nuna bana za mu sake gayyata wani bakon
ku zabe ni dan mu ga hanyoyin sinariya suka kaya mana ku zabe ki fi lie like some of our politicians ke magana kuma
baba yau labarin zan baka wani labari ne da ya fito daga hannun Salisu Armayao ya kuma ce wai labari ne abin da ya faru ne zahiri
Allah sarki wanda aka ce true story
yace yawa haka a turance wai yace a cikin watan October har an shiga kwanaki 8 ba a biya albashin watan ba
ashe labarin da dumi-duminsa
ba a biya albashi ba a wata jiha ta arewacin tarayyar Najeriya
to
sai bayan an wuce mako daya sai wani malamin makarantar primary Allah ya jarabce shi da zazzabi mai tsanani sai har ya kai ga aka kwantar da shi a asibiti aka ji ana ƙara mashi ruwa dai har ya fita hayyacinsa to yana kwance abokan aikin shi
na'am
suka kai mashi ziyara a asibitin ba a gaishe shi so da ya je ɗaya daga cikin abokan nasa sai ya ce mishi malam ya jikin sai malam ya juya sai bude bakin shi da wuya sai kalli abokin nasa yace mishi malam har yanzu albashi ba labari ko wai har yanzu albashi ba labari ko
ko shi ne muke ya saka shi zazzabi ba
to da malam ya ja ka wai sai bushe da dariya yake to ashe ka samu lafiya tunda dai da ba cikin hayacin sa duk abin da akai ba sani ba tunda har yazo ya san cewa ashe ba yana bin bayan albashi eh to ashe hankali ya dawo miki
sai an taba yin wani bi kuma da abin nan wato yunwa ne ya buge shi ya fadi yana kwance to sai mutane suna cewa su ma yayi ku zuba masa ruwa ku zuba masa ruwa sai wata mata da ta leko ta ce a wannan mutum ku bar mu dan damu mai dan fura haka mu bashi ya sha sai a wani bashi ya sha ku je ku zuba masa ruwa sai kenare idanu ya buge shi ku saurari mata ta ita ke baka to shi da irin wanda a yi ba su waye ba
ta san magani
wala
maganin abin da yake da mai
ta ta gado abin da ke da
to na ga malama jilla da daga ba da dun sabili da aka tila da jabirki ne yanzu amma da dai
baba ya koma ki
alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri
kaji ya ji wa hanyar da ya kokarin yaro shi na garba dan Sulaimana mijin Amina baban sa da dan Saudi baban sa ne mulkin lambatin da ba
sarki
Dikandara dan Audu dikandaran madoka gurbi
Chale da mullai katine Yalla gane yala
to Allah ya jidan
Allah ya makallu
Allah ya jidan Alhaji Garba Tufa dikandara dan Audu dai garo mamuda amanar Ali mai dan gurbi baban sa
kaito
Inka dan sauda baban su
ne idan mutun ya tsela idan ya ce mai san Allah ba bai yadda akwai mutuwa ba
wane shi dan
garba sai la baraka shi ba tsale garba ce da gogoma ya kudin jirgi lalla ba ka kai shi Allah ba idan kuka je kuka gauna Don't you make him come out of it? Cause I see you don't know what I see. You can't get it about you, Jeff.
garuwa na tun roko dan sauda baban su ne garuwan kamar
ya garuwa yana wani kumba ruwa yana wani biri wannan duniyar ga za ya hade ta ko aure ne baban ka nan ne ya da akwai sallallahu
baban sauda ni abu faya ba tsoro ya tsama ni ya gwarza ni mijin Amina baban sauda
ko ba da halin da ka ga
Hello, it's your brother, no?
I'm so tired of the job. I can't handle my head. When you say, come on, I'll come on me.
You wanna know?
That's what I'm calling.
You wanna know? You wanna know? You wanna know?
You wanna know? You wanna know? You wanna know?
Alhaji Ado dan ka
babai wanne dan ka bote lakin
Alhaji
Garman Kano bote lakin fanci
Alhaji Ado dan ka bote Garman Kano bote lakin fanci mai sabo iya mai sabo iya dan sauki
damin ne maganan nan
Alhaji Ado mun ka bote nan
na kula ba da labari ran da nake ga aka kashin dawa